الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت الله تبارك وتعالى لتك من دنجينيه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammacin ranar Litinin daya ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta 2434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 14 ga watan daya shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi ne yau tambaya daya zuwa biyu suna iya gabata na'am wai lokacin da kai atisha kace alhamdulillah alhali kana cikin jama'a shin dole ne kowa sai ya ce maka yarhamukallah ko kuma idan dai ya fada ya wadatar ba dole bane sai kowa ya fada an gane ko daidai yake da hukuncin sallama daga cikin jama'a in dai sallama ya dauke ma sauraron hakanan a cikin jama'a idan mutum dai ya amsa sallama to ba dole bane kowa sai ya amsa amma tare da cewa in kowa ya ce maka yarhamukallah wannan ya kyautata domin addu'a ce kai kuma sai ka maida musu dadin fa'ida kenan yahdikumullahu wa yuslihu balakum yahdikumullahu wa yuslihu balakum Allah ya shiryar da ku kuma ya inganta halayenku na'am
malam mutum ne shi ko mota daga nasawa da yawa to kai shi ko mota daga magaraba suna zuwa mata mai da lokacin magaraba ya ta kuma direba magana ta a sallar magaraba sai da shi ko ruku sa zo kuma ran da magaraba a yi shi kuma ne magaraba kuma cikin mota ko
wai misali kai ne kana kan halin bulaguro a motar da ba taka ba ka nemi a tsaya ku yi sallah an ki tsayawa shin haka nan za ka yi sallah a cikin motar ko bari za ka yi sai kun je inda aka sauka in dai lokacin sallah ba zai wuce ba a inda za ku sauka to bai ya dacewa ka yi sallah a cikin motar sai ka jinkirta har a je inda aka sauka sannan a yi sallah sai dai in ka tabbata kafin aje inda za a tsaya lokacin sallah zai fita to a wannan lokaci za ka iya yin sallah a cikin motar ya gurgudan halinka darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama wato baban da ke bayani dangane da fuskantar alƙibla wanda hadisi na karshe a baban shine hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda a wannan Anas ibn Sirin da yake cewa istaqbalna Anas radiyallahu anhu hina qadima min ash-sham wato Anas ibn Sirin wanda dan uwa ne na Muhammad ibn Sirin Allah ya ji kansa ke cewa mun taryo wato Anas dan Malik lokacin da ya gabato daga birnin Sham, wanda bayani ya gabata sababin abin da ya kai Anas dan Malik zuwa birnin Sham, wato shine kai kara na Hajjaj ibn Yusuf dangane da abubuwan da yake wanda a matsayin sa na shugaba ba su dace ba. Anas dan Malik sai ya kai karansa wato wajen shugaba gaba daya, domin a wannan lokaci khalifa a birnin Sham yake. An gane ku, shine kenan Walid ibn Abdul Malik a lokacin ne shine matsayin shugaba. To shi Hajjaj wato gwamnan sa ne a wannan kenan a kasar Basra, a kuma ce a birnin Basra. To Anas dan Malik sai ya tashi ta Kanas domin ya kai karan shi, wanda ita Basra jiha ce daga cikin jihohin Iraki a yau, wanda ita kuma Sham, tare da cewa a wancan lokaci dai in aka ce Sham ya hada dukkan waɗannan yankuna, Palestine da Jordani da Suriya da Lebanon. To amma an fi amfani da lafazin Sham akan birnin Dimashik. To a wannan lokaci shi Walid ibn Abdul Malik yana birnin Dimashik, shi kuma Anas dan Malik yana birnin Basra, shugaban su a birnin Basra shine Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Takanasi tashi ya tafi ya kai karan shi wajen shugaba. Wannan kuma ke nuna mana ashe duk wanda aka shugabantar da shi a kanku in yayi abubuwa waɗanda ba su dace ba, in kun masa gargadi bai daina ba, ko kuma babu wanda zai iya tinkarar shi ya masa gargadi, to anan za ku iya kai karan shi wajen shugaba wanda yake sama da shi. To shine anan Anas ibn Sirin yake cewa mun taryo shi lokacin da ya dawo daga birnin Sham. Falakinahu bi ainit tamr, sai muka hadu da shi a wani wuri wanda ake kiransa da suna ainit tamr. Wuri ne wanda yake ya shahara, yana iyaka wadda take ta yamma, wato da birnin Sham kenan a nan Iraki, kasar Iraki. Shine sai ya ce fara'aituhu yusalli ala himar, sai naga Anas dan Malik yana salla akan jakinsa, wa wajhuhu min zaljani, yani an yasarul qibla, fuskarsa yace na fuskantar wannan bangare, ma'ana baya fuskantar al-qibla, kenan ya mai da al-qibla a hagunkinsa. Wa kuntu, sai nace da shi ra'aituka tusalli li ghayril qibla, naga kana salla halin baka fuskantar al-qibla, me yasa? Faqala, sai Anas yace laula anni ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam yaf'aluhu ma fa'altu, yace wallahi ba dan naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na aikata haka, yace wallahi bazan aikata ba, manzon Allah da ido na na gaishi na salla ba yana mai fuskantar alƙibla ba, akan kuma dabbarsa. Tare da cewa duk da cewa wasu malamai suna ganin cewa anan shi iya abin da Anas yake nunawa, cewa dai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana salla halin baya fuskantar alƙibla, ba yana salla akan jaki ba, duk da cewa akwai riwaya tabbatacciya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan jaki yayi salla, kuma ya fuskanci wata jiha ba alƙibla ba, kamar yanda al-Imam al-Bukhari Allah ya ji kansa bari ya kulla akan haka. To dan haka dai a takaice bayani ya gabata akan hadisin iya abin da yake nuna mana halaccin salla ta nafila akan dabba koda baka fuskantar al-qibla. An gane ku, a cikin hali wanda yake na bulaguro, Ubangiji ta'ala ya mana rangwame akan halshen manzansa mu yi salloli na nafila akan dabbar da muke hawa, in ma jaki ko doki ko raƙumi. A yau kenan ko mota ce kake haye da ita ko babur, ba laifi kakan iya yin sallah ta nafila koda baka fuskantar al-qibla, illa kasancewar a farko abinda aka fuso kafin ka fara sallar lokacin da zaka yi takbiratul ihram ya zamanto ka tsida dabbar ka juya ta fuskanci al-qibla. Idan kai kabbara in yaso kuma ayi ta yi, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke aikata haka hadisi ne sahihi sannan kuma wannan na nuna mana halaccin yin sallah ta nafila akan jaki wanda yake na gida jaki na gida tare da cewa cin naman sa haramun ne to amma gaya Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yayi sallah akan jaki wanda yake na gida in aka ce jakin gida shine wanda ake hawa ake masa lautu wanda cin naman sa haramun ne amma sabanin jaki wanda yake na daji shi wannan halaka ne sannan wannan na nuna mana jaki tsarkakekke ne haka nan jibin sa tsarkakekke ne duk da cewa naman sa ya haramta amma gangan jikin sa da abin da yake jibi na jikin sa dukkan shi wannan tsarkakekke ne ba ne jasa bane sannan wannan yana nuna mana cewa wato duk abin da ka sani to idan ka ga sabanin sa to ba laifi kakan iya tambaya ga shi wanda ya aikata sabanin abin da ka sani an gane ko ga iya kai abin da ka sani a shar'anci tunda shi Anas ibn Sirin iya abin da ya sani ba bambanci sallah ta farilla ko ta nafila dole ne sai an fuskanci alƙibla to amma anan sai ga Anas dan Malik na sallah akan jikin sa kuma halin baya fuskantar alƙibla shi iya abin da yake gani anan yaya za a yi sallah halin baya fuskantar alƙibla bayan Allah ya ce wa haitsu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatrahu li Allah yakuna lin nasi alaikum hujja to dan haka anan shine kenan Anas dan Malik sai ya bayyana masa cewa dalilin da yasa yayi sallah halin baya fuskantar alƙibla yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya haka dan haka anan ana nuna mana kenan duk wanda ya maka tambaya in ya nemi dalili to ka zo masa da dalili ko bai tambaye ka ba dalili in kana sanar da dalilin ka zo masa domin ƙara ƙarfin hujja ne sannan kuma anan kenan na ga wanda yake mabiyi ya tambayi wanda yake biya dangane da duk abin da ya jahilta a matsayin ka na almajiri in ka jahilci abu to ba laifi kakan iya tambayar malamin ka kamar yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da suka jahilta kai tsaye suke tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi mun ga kai kaza to kaga kaza sabani ga wasu suke cewa duk wanda ke tambayar malamin sa dalili to ba zai yi albarka ba kamar yanda suke toshe wata kofa suke cewa kawai ka me kauya ji da bi duk abinda malamin ka yi ko da yake su ba malamin ne suke cewa shehu duk abinda yi baka tambaya sai dai ka sa ido sam'an wa ta'atan tamkar wahayi ne daga saman bakwai to anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai sun tambaye shi ya rasulullahi menene dalili akan kaza da kai kaza manzon Allah kai tsaye sai ya bayyana musu yanzu anan Anas ibn Sirin ne yaga Anas dan Malik na sallah halin baya fuskantar alƙibla yace naga kana sallah baka fuskantar alƙibla yaya haka Anas yace masa walaula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaf'aluhu ma fa'altu yace wallahi ba dan naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na aikata haka yace wallahi bazan aikata ba sannan kuma anan ana nuna mana bi a sannu dangane da jahili ma'ana duk wanda ya jahilci wani wata mas'ala to lalle abin da ya kamata a bi shi a sannu kuma ba laifi akan iya masa inkari ma'ana a haro masa amma a cikin tausasawa kamar yanda wannan magana ta Anas amsar da yake bashi kamar akwai kaushin wannan a ciki sannan kasancewar anan kenan na nuna mana a matsayin mu na mu'minai abin da ya zama wajibi akan mu ba ya dace ba koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa kamar yanda mazan jiya duk abin da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi to in dai sun fahimci cewa bai keɓanta da shi ba sai sun yi kokarin kwatantawa قال المصنف رحمه الله تعالى باب السحور مالن الله يجي كانسا كي تشوا wannan babi ne wanda ke bayani dangane da hukunce-hukuncen wato sahu a cikin sallah lafazin as-suhuf jam'i ne na saf sura ta musamman ke akwai a cikin alqur'ani suratul saf inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. To amma abinda ake nihi da as-sufufu anan sune kenan as-sufufu fi salati al-jama'a, fi salati al-jama'a wato sahu kenan wanda aka shar'anta mana a cikin sallata jama'a, shine kenan wannan babu yake bayani akan sa. Wato shi daidaita sahu a cikin sallah kamar yanda bayani zai zo nan gaba, hukuncinsa dai wajibi ne, tilas ne, domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana cewa sallah na samun cika a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, ta samu karbuwa wato a sanadiyar daidaita sahu, wanda daidaita sahu ibada ce ta musamman wadda Ubangiji ta'ala ya shar'anta mana, wanda zamu yi kamantacce niya da jama'a wadda take mafi daukakar jama'a, jama'a ta mala'iku, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke fada a cikin abin da ya inganta daga wajensa, riwaya ta Huzaifa ibn al-Yaman, Allah ya kara masa yadda, manzon Allah ke cewa fuddilina 'alan nasi bi salasi, manzon Allah yace an fifita mu wannan al'umma ta karshe akan duk al'ummun da suka gabace mu, manzon Allah yace da abubuwa guda uku. Abu na farko sai yace ju'ilat sufufuna kasufufil malaika, sahun mu da muke yi a cikin sallah an maida mana shi yanda mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala suke sahu a wajensa, haka yake, an gane ko? Kenan wannan wata daraja ce wadda al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta same ta, wanda sahun su a cikin sallah yanda mala'iku suke sahu ne a wajen Ubangijin su subhanahu wa ta'ala. Abu na biyu sai yace wa ju'ilat lana al-ardu kulluha masjida, kasa gaba ɗayan ta duk fadin ta an maida mana ita masallaci ne, ma'ana duk inda sallah ta riske mu to zamu duka mu sallah, sabani ga al'ummun da suka gabace mu, duk inda kake ko kana cikin halin bulaguro, in dai lokacin sallah ya to ba maganar yin ta sai an dawo cikin masallaci, cikin inda aka shar'anta musu sune albiya was salawat, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa walaula daf'ul lahin nasa ba'dahum bi ba'd la quddimat sawami'u wa biya'un wa salawat, wuraren ibadar su ne na waɗanda suka gabace mu biya da salawat, kenan duk halin da suke ciki dole sai a irin wannan wuraren ibada za su yi. To amma mu sai aka mana rangwamen cewa duk inda muke in dai sallah ta kama to zamu duka mu. Abu na uku shine sai yace wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najid alma, amma idan mana kasa mai tsarkakewa ci in har ba mu samu ruwa to zamu iya shafa mu yi tima ba. Ash-shahid dai anan kenan an fifita mu dangane da wajen sahu akan sahu wannan al'umman da suka gabata, yanda mala'ikun Allah suke sahu a wajen sa haka al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato take yi a cikin sallah. Don haka Jabir ibn Samura Allah ya kara masa yadda ya rawaito hadisi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ala tasufuna kama tasuful mala'ikatu inda rabbiha, manzon Allah yace yanzu ba za ku daidaita sahun ku kamar yanda mala'ikun Allah suke sahu a wajen sa. Fa kulna ya rasulullah wa kaifa tasuful mala'ikatu inda rabbiha, Jabir yace sai muka ce ya manzon Allah yaya mala'iku suke sahu a wajen ubangijin su, qala sai yace yutimuna sufufa al-awwal fal-awwal wa yatarasuna fi sufuf, wato mala'iku a wajen Allah suna daidaita sahu, suna cika sahun farko sannan wanda yake biyar sa sannan wanda yake biyar sa, sannan kuma suna haduwa da juna a cikin sahun su, kamar yanda bayani zai zo nan gaba, ma'ana suna likuwa da junan su. Al-hadithu thalithu wa sab'un an Anas ibn Malik radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamami salah. Wato Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sawu sufufakum, manzon Allah yace ku daidaita sahunku fa inna taswiyata as-sufufi min tamamis salah manzon Allah yace domin daidaita sahu yana daga cikin cikar sallah ma'ana sababi ne na samun cikar sallah ta yi kyau ta samu karkuwa a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan hadisi na nuna mana cewa daidaita sahu abu ne wanda yake wajibi me yasa saboda anan umarni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yamana chai sawu sukufaku ku daidaita sahunku don haka duk lokacin da umarni ya zo daga wanda yake sama da kai kai tsaye iya abin da yake fa'idantarwa shine wajauci to don haka duk lokacin da umarni ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala ko daga manzansa kai tsaye abin da zamu fahimta shine wajauci sai in mun samu dalilin da ya sarrafa shi daga wajauci zuwa mustahabbanci to don haka wannan dalili ne a bayyane dangane da cewa tsaye da sahu a cikin sallah wajibi ne daidaita sahu a cikin sallah wajibi ne sannan kuma wannan yana nuna mana haramcin rashin daidaita sahu an gane ku kenan kaida malamai suka ce al'amru bi shay'in nahyun an diddihi idan aka ce kai kaza to take yanki a wannan lokaci kuma ana hanin ka dangane da aikata abin da yake shiyance shi kenan rashin daidaita sahu haramun ne sannan wannan yana nuna mana cewa hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen karantarwa yanda manzon Allah yake nuna ma mu'minai hukunci kuma tare da dalili shine hikima nan da yace musu sawu sufufakum ku daidaita sahunku maimakon ya kyale haka sai yace fa inna taswiyata as-sufufi ai li anna taswiyata as-sufufi min tamamis salah domin wato daidaita sahu yana daga cikin wato cikar sallah ma'ana sababi ne wanda ke sanya sallah ta samu cika ta yi kyau ta samu karkuwa a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala domin a matsayin ka duk lokacin da aka umarce ka da wani abu aka ce kai kaza idan aka nuna maka hikimar da ta sa aka ce kai kaza wannan zai kara maka nishadi da kwarin gwiwa wannan abu ka aikata shi to dan haka da yace mu daidaita sahu sai yace mana domin daidaita sahu yana ɗaya daga cikin abin da ke sa sallah ta samu cika ta samu karkuwa a wajen Ubangiji subhanahu wataala sannan wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da suke nuna fadala ta sallar jama'a domin ladan da ake samu na daidaita sahu baya kasancewa ga wanda yake mai sallah shi kadai dole sai wanda ya sallah a cikin jama'a sallah za ta samu cika ta yi kyau ta samu karkuwa a wajen Ubangiji subhanahu wataala don haka dai anan dai magana wadda take mafi rinjaye daidaita sahu matsayinsa wajibi ne tare da cewa jumhurin malamai su sun tafi akan cewa daidaita sahu matsayin shi sunna ce mustahabba amma kamar yanda wasu malamai suka tafi wanda kuma ita ce magana tabbatacciya daidaita sahu matsayinsa ya wuce sunna tilasu ne a cikin sallah kamar yanda zamu ga hadisan da suke nuna mana don haka kasancewar kuma wannan sai ka kirga shi ɗaya daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mafi yawan jama'a sun kaurace mata a yau an gane ko wanda kadan sai a masallaci na ahlus sunna zaka samu kwatantawa shi ma dai galibi ba kamar yanda ake bukata ba kamar yanda ake bukata saboda sunna ce in muka ce sunna anan ba muna nihi sunna sabanin farilla ba ma'ana karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce wanda mafi yawan jama'a a yau sun kaurace mata shine daidaita sahu wanda shi daidaita sahu a cikin sallah yanda yake kamar yanda hadisai suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai takaita ba akan hada kafadu kawai abu na farko dole ne za a hada kafadu ka hada kafadarka da ta wanda yake gefinka sannan kuma diddiginka ya hadu da nashi wannan shine daidaita sahu ba hada wato karamar yatsa ba ake wanda so da yawa sai kaga kowa ya karkata kafa yatsotsi sune ake famar daidaitawa ba yatsa ba ake daidaitawa diddiginka da nashi sune ake bukatar ya zamanto wato sun hadu da juna kenan bayan an hada kafadu wanda akwai hadisi na Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda wanda na cikin Sahihul Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa aqimu sufufakum fa inni arakum min wara'i dhahri manzon Allah yake cewa ku daidaita sahunku domin manzon Allah yace ina ganin ku ta bayana wannan wata mu'jiza ce wanda Allah ya karfafi manzansa sallallahu alaihi wasallam ganin abin da yake bayan sa to sai mu ce umuman aduwa kowane lokaci manzon Allah yana ganin abin da ke bayan sa a hadisi sun tabbatar da a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke ganin abin da ke bayan sa shine lokacin da yake cikin sallah amma bayan an gama sallah manzon Allah baya ganin abin da ke bayan sa dan haka yace musu aqimu sufufakum fa inni araku min dhahri manzon Allah yace ku daidaita sahunku domin ni ina ganin ku ta bayana dan haka anan duk abin da sahabbai suka aikata a cikin sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi musu wato wannan sunna ce tabbatacciya saboda yana ganin abin da ke bayan shi indai an kabbara sallah tamkar yanda yake ganin abin da yake gaban sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwa kanwa ba ta jika a bakin sa ma'ana baya ganin abin asha wato ya ja wannan ya kyale dole sai yayi magana akan haka sai ana sai ke cewa wa kana ahaduna yulziku mankibahu bi mankibi sahibihi wa qadamahu bi qadami dayan mu wato na hada kafadar sa lafazin me yace cha yulzik lafazin yulzik an ciro shi ne daga al-ilzaq in aka ce al-ilzaq shine bature yake cewa kenan kole in aka ce kai kole abu kenan ka hada su sai zaman to sun hadu da juna shine yace wa kana ahaduna yulziku mankibahu bi mankibi sahibi dayan mu yana dangana kafadar sa da dan uwansa sai ya ce wa qadamahu bi qadami kuma sannan ya hada diddigen shi da nashi an gane ko kenan dole anan sai ka hada kafada da dan uwanka sannan ka hada diddige da na in aka ce diddige shine kenan nan karshen kafa kenan ba ya tsaba ake hada wannan nassi ne wanda yake a bayyane sai ma'amar Ibn Rashid Al-Azdi a riwayar da yayi daga Anas sai ya kara sai yake cewa walau fa'alta zalika bi ahdihimul yawma lanafaraka annahu baglun shamus yace yau inda zaka hada diddiyan ka nan dan uwanka yace sai kaga ya zabura yayi koli yanda ka san alfadari wanda yake mai koli za ka ga mutun ya zabura tamkar an dora masa wuta mutun yana jin yayi kafa musamman irin wannan musiba ta biya duwa a cikin larabawa da yawa zaka gani mutum wai baya bukatar wai ka hada jiki da shi ba komai ba kuma duk dabi'ar su ce akan haka saboda abun mafi yawa su sun dauke shi ba matsayin dole bane ba shi ko a magana wanda take tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daidaita sahu wannan wajibi ne amma mafi yawan malamai sun tafi akan cewa matsayin sunna ne amma magana tabbatacciya wajibi ne to dan haka kasancewar ya kamata a yi kokari a daidaita sahu wanda zamu iske hukuma ta musamman wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa mana dangane da rashin daidaita sahu الحديث الرابع والسبعون عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى إذا رأى أن قد أقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى إذا كاد أن يكدر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم
نعم
واتو أن نعمان ابن بشير الله إكرم سي الله إكرم سيدا ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada shi wannan annu'man ibnu bashir da shi da mahaifinsa gaba ɗayan su sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma shine jinjiri na farko wanda aka haifa a cikin musulunci ga mutanen Madina bayan mutanen Madina sun musulunta shine jinjiri na farko wanda aka haifa to shine yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada la tusawwuna suhufakum manzon Allah yace na rantsa da ubangijin da ya halice ni tilas ne ku daidaita sahunku anan sai ka kaddara wato shine alqasam wallahi la tusawwuna suhufakum manzon Allah yace ina rantsuwa da ubangijina dole ne ku daidaita sahunku aw la yukhalifanna Allahu bayna wujuhikum malamai suka ce aw anan litaqsim ko ku daidaita sahu ku samu lafiya ko ku ki rashin daidaita sahu hukubar Allah ta biyo baya shine ubangiji ta'ala ya saba tsakanin fuskokinku an gane ku a wannan riwaya ta al-Imam Muslim ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yusawwi sufufana manzon Allah yana daidaita sahunmu kenan anan malamai suka ce limami karya wadatu da fada kawai abin da ya dace duk wanda ya ga bai daidaita sahu yaje ya kama kafadar shi ya daidaita ya kama kafar shi ya daidaita kamar yanda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan da kanshi yake bin sahu yake daidaita kuma haka Umar Allah ya kara masa yadda yake bin sahu dai bayan daya bayan an tada ikama ya daidaita musu sahu har ma ya kai Umar yana dukan su da wata sanda wanda ake kiranta kwagiri ga duk wanda bai wannan ba in ya ga dama abin naka dan akwai ganganci a ciki bayo ba ake karantar da kai tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an fada daidaita sahu wajibi ne haka an zo zamanin Abubakar har a zo lokacin Umar ka kasa fahimta to dan haka kenan shine anan sahu dai bayan dai yake bi yana daidaita sahu kenan don haka anan malamai suka ce limami bayan ya fada ku daidaita sahu duk wanda ya ga bai daidaita sahu ba sai ya je ya daidaita sahunsa kuma dole ne kuma kai biyayya domin biyayyar za ka ma limami anan ba ka masa biyayya bane a karan kanshi biyayya ce wanda kai tsaye za ta koma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin shi yace mu daidaita sahu kuma shi ya karantar da limammai cewa su daidaita da kansu sannan kuma bayan haka za ta isar zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala man yudi'ir rasula faqad a'ta Allah to shine sai yace hatta ka annama yusawwi bin al-qidah ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda yake daidaita sahun mu ka ce kamar yana daidaita karin kibiya ne wanda karin kibiya ana musu yanka daya a daidaita su a hada su guda ya zamanto kar wani ya zarta wani haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ko kuma ku daidaita karin kibiya anan lokacin da misali karin kibiya yana dan yake wannan ke shi idan yana da wannan kwasa sai a ringa kara shi da wuta ana meke shi ana kara shi da wuta ana meke shi har ya meke ni daidai kenan yanda ake daidaita karin kibiya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake daidaita an gane ko lafazin al-qidah jam'i ne na qadah idan aka ce al-qadah shine wato karin kibiya kenan yanda ake hada su a daidaita su ba a buƙatar wani ya zarta wani to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake daidaita mu kamar yanda Nu'man yake faɗa sai yace hatta idza ra'a an qada aqalna an har sai da aka kai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga cewa mun fahimci haka da kanmu mun fahimci cewa daidaita sahu wajibi ne kuma ga ya muna daidaitawa manzon Allah da ya ga duka mun fahimta to sai ya dena kenan anan a matsayin ka na liman masallacin da kake jagoranci duk wanda bai daidaita sahu ka bu kana daidaita musu kana daidaitawa in ka ga yau da gobe sun fahimta kenan anan bi sahu dai bayan daya ka daidaita sahu wannan ya sauka daga kanka kenan ka bada iya kokarin ka shine anan Annu'man yace hatta idza ra'a an qada aqalna an har sai da aka kai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga mun fahimci yadda ake daidaita sahu sannan sai ya dena thumma kharaja yawma wata rana manzon Allah sai ya fito an tada ikamar sallah fa qama manzon Allah ya wuce gaba wucewar da yake shine yace hatta idza kada an yukabbir har ya kusanta yayi kabbara ta harama fara'a rajulan badiyan sadru manzon Allah sai ya ga wani daga cikin sahu ya turo kirjinsa gaba ya zarta ne ɗan uwansa faqala sai manzon Allah yayi juyo sai yake cewa ibadallah yace ya ku bayin Allah anan fa me yake cewa hatta idza arada an yukabbir kenan ya gano abin da yake baye shi saboda sai da ya wuce gaba yayi nihin zai yi kabbara ta harama sai manzon Allah ya ga wani ya turo kirji daga cikin sahu ya zarta ne yanguwansa sai manzon Allah ya juyo faqala sai yace ibadallah yace ya ku bayin Allah la tusawwunna sufufakum dole ne ku daidaita sahunku aula yukhalifanna Allahu baina wujuhikum ko kuma ubangiji subhanahu wata'ala in har ba ku daidaita sahu to zai saba tsakanin fuskokinku to wannan hadisi na ɗaya daga cikin dalilan da suke nuna daidaita sahu wajibi ka'ida malamai suka ce uquba ba ta kasancewa sai akan barin abin da yake tilas inda daidaita sahu ba wajibi bane yaya za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi wannan kashedi da wannan barazana wanda kasancewar a wata riwaya aula yukhalifanna Allahu baina qulubikum babu cin karo tsakaninta da wannan riwaya saboda sabawar zukata na kasancewa a sanadiyar sabawar fuskoki domin anan kasancewar malamai suka ce hukubar da take samun jama'a ta musulmi a farko ta kawo dukkan wata hayaniya a cikinsu da rashin haɗin kai wato shine rashin daidaita sahu sai kaga kana jin haushin dan uwanka kana kyamar shi amma idan ka waiwaya sai ka kasa gano ina matsalar take bai taka maka bai zurda maka ba amma sai ka ji kawai kana kyamar shi to ba komai yake kawo haka illa rashin daidaita sahu wanda ukuba ce wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya tanada tun daga nan duniya ga jama'ar da ba sa daidaita sahu a cikin sallah don haka kuma wannan na nuna mana cewa hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko yanda yake karantar da jama'a bayan ya faɗa sannan kuma a aikace domin so da yawa abu in za a koya maka shi a aikace ka yi fahimta akan cewa a shekara ana faɗa kamar yanda anan da kanshi yake zawa ya daidaita musu kenan duk lokacin da aka daidaita ka to ka fahimci yanda ake daidaita sahu sannan kuma wannan yana nuna mana kasancewar wato shine wato yana nuna mana kenan kasancewar anan ya halatta limami yayi magana koda bayan an tada ikamar sallah kafin kabbara ta harama tunda yanzu wannan bayan an riga an yi kabbara ta harama ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya juyo yana musu wannan magana yana cewa ku daidaita sahunku ko kuma Allah ya saba tsakanin wato fuskokinku ma'ana zukatanku su samu sabani don haka kenan wannan shine dalili na biyu wanda ke nuna sai da sahu wajibi ne الحديث الخامس والسبعون عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة رضي الله عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعت خدا فأكل منه ثم قال قوموا فليصلي لكم قال أنس رضي الله عنه فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنبهته بما فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراء والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يميني وأقام المرأة خلفنا اليتيم هو دميرة جد حسين بن عبد الله بن زميرة واتو أنس بن مالك الله إكرامه سيدا كي تشيوا كاكرشي إتشي مليكا دد تشيوا أنان كمر يند ابن حجر الله يجيكان سعد سورا مالمي وند ياتشورو مغنغن مغباتا إرنس ابن عبد البر دسورنس قسن تشيوا إتا مليكا أنغانيكو wato ita mulaika kakar uwar Anas dan Malik ce ita ce Ummu Sulaim ana kiranta da wannan suna mulaika sannan kuma ana kiranta da Rumaisa wanda Abdullah wani Ishaq ibn Abdullah shine ya rawaito hadisin daga Anas dan Malik wanda ya dace a ce nan malam yazo da shi Ishaq ibn Abdullah domin dalilin na jaddatihi kenan anna jaddatuhu ya koma kan Ishaq ibn Abdullah ba Anas dan Malik ba wanda shi Ishaq dan Abdullahi ne dan uwan Anas dan Malik wanda da shi Abdullahi da Anas din gaba ɗayan su ƴaƴan Ummu Sulaym kenan shi anan Ishaq kakar shi ce amma shi Anas mahaifiyar shi ce shine yake cewa ko kuma a magana ta biyu wasu malamai suka ce anan kasancewar ita Mulaika ita ce kakar Anas dan Malik wanda kenan shi kuma Ishaq kenan mahaifiyar kakar shi ce kenan a wannan lokaci gaba ɗaya kakar su ce su biyu shine yake kakar sa Mulaika ta gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wani abinci na musamman da ta shirya masa abinci ta dafa ta shirya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta gayyace shi to dan haka anan malamai suka ce dalili ne na karrama waɗanda suke mutanen ƙurai masu daraja yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke shirya abinci sai su gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan shine sai yake cewa fa akala minhu manzon Allah ya ci kuma ya ci abincin wannan na nuna mana kaskanta kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya gayyace shi ba bambanci tsakanin namiji da mace da mai kudi da talaka duk wanda ya gayyace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah yana amsa wannan gayyata wanda kuma wannan dalili ne akan cewa halaka ne mutum ya amsa gayyatar da mace ta masa amma sharhi malamai suka ce in ma ta kasance muharramarsa ko ba muharramarsa bace ba amma ya zamanto an amince ma fitina kenan ya zamanto a gaban waɗanda suke ƴan gidanta ƴan gidansu waɗanda suke alwalanta kenan an gane ko kamar yanda anan ita ta gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ji sannan kuma wannan na nuna mana walima koda ba ta angwanci bace ba malamai suka ce in dai an gayyace ka to wannan mustahabi ne mutun ya amsa an gane ko matukar babu saba ma Allah subhanahu wataala ko manzansa a wajen walimar shine Anas yake cewa fa akala minhu sannan manzan Allah sai ya ci daga abincin da aka shirya masa kenan in an gayyace ka ka amsa gayyata to an suka ci abincin saboda abincin da mun saboda kai aka yi ba abinci bane wanda kullun da kullun a gidan cin shi ake na takanas ne aka yi saboda kai kenan rashin cin abincin zai jefa damuwa a cikin zukatan su waɗanda suka gayyace ka da aka gama cin abinci sun makala sannan sai manzon Allah ya ce qumu fali usalli lakum ku tashi na yi sallah da ku menene hikima anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce su tashi musu sallah ba dan komai ba dan su fahimci yanda sallah take ma'ana su koyi yanda sallah take daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su samu albarka da yin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin gidansu wannan kuma na nuna mana sallah ta nafila in har an yi gaman katari ba wani yarjejeniya akai lokaci kaza mu hadu mu yi sallah mu yi jami'in sallah ta nafila kuma ba a maida abin al'ada to wannan ya halatta an gane ko kaga ai ba alƙawari ba kai cewa manzon Allah zai zo ya musu sallah a'a an yi dace ne manzon Allah sai ya ce to ku tashi ne muku sallah to dan haka ya halatta sallah ta nafila ma'ana ayi jami'in ta in dai ba yarjejeniya akai lokaci kaza mu hada ayi kuma ba a maida abin al'ada to wannan ya halatta amma maida abin al'ada ko kuma ake banci lokaci ku zo mu yi sallah ta nafila jami'i to wannan baya halatta bid'a ne illa wanda aka shar'anta mana yin jami'i kaman tarawihi kaman irin su sallah ta idi duk da cewa sallar idi a magana mafi inganci wajibi ce ta wuce matsayin sunna qala anas anas sai yake cewa fa qumtu ila hasirin lana qad suwadda min duli malubisa yace sai na tashi na tafi na dauko wata tabarman mu wanda ta yi baki saboda tsawon zama da ake a kanta anan za mu gane cewa lafazin al-lubus ana amfani da shi akan al-iftirash an gane ko shine yace saboda tsawon zama da ake a cikin kudata da ake tabarmar hatta yi baki tabarma ce ta kaba dan haka kasancewar wannan ɗaya ne daga cikin dalilai waɗanda sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato na sallah akan tabarma tare da cewa duk da cewa akwai hadisi wanda Aisha Allah ya ƙara mata yadda wanda hadisin na cikin musannaf na Ibn Abi Shayba wanda ya rawaito shi ta hanyar Shuraih Ibn Hani yake tambayar Aisha akana annabi sallallahu alaihi wasallama yusalli ala al-hasir shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na sallah akan tabarma wallahu yaqulu wa ja'alna jahannama lil-kafirina hasira Aisha sai tace lam yakun yusalli ala al-hasir ai manzon Allah baya sallah akan tabarma tare da cewa wancan waja'alna jahannama lil kafirina hasira ubangiji ta'ala yace mun maida wutar jahannama hasira kenan sai ka fassara shi da al-hasr ma'ana wata matsara ce an gane ku kurkuku ce kenan ga waɗanda suka kafirce ma ubangiji subhanahu wa ta'ala to dan haka kasancewar wannan hadisi hadisi ne shas malamai suka ce ya ci karo da hadisai waɗanda suke tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Salama ya rawaito hadisi daga Aisha Aisha take cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama kana lahu hasirun manzon Allah yana da tabarma yabsuduhu wa yusalli alaihi manzon Allah na shinfuda ta yi sallah akan ta kuma haka hadisi na cikin sahihu Muslim riwaya ta Abu Sa'id Allah ya kara masa yadda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala al-hasir yana sallah akan tabarma abinda ake kira da hasir ita ce tabarma ta kaba wanda anan ake ce mata karamnu kenan tabarma ta kaba akan ta ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah shine ana sake cewa kenan dan haka malamai suka ce ana duk wani abinda za a shinfuda halaka ne mutun ya hau yayi sallah misali ko wani kilishi ko tabarma amma in kilishi ne to ayi kokarin kar ya zaman tu mai zane kenan kada zanen ya ringa shigantar da kai domin mai sallah duk lokacin da ya kabbara sallah abinda ake bukata dibin shi ya kalli inda zai dora goshin sa kenan in ka tabbatar da zai shigantar da kai to ba laifi kakan iya dan gusar da shi domin ka samu nutsuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ba shi kyautar wani zane mai zane manzon Allah ya daura zanan ya kabbara sallah manzon Allah da aka gama sallah manzon Allah ya ba ya linke wani zane ya maida ma mai shi manzon Allah ya ce zanen shi ya kusa shigaltar da ni a cikin sallah lokacin da Abu Jahm ya tura masa wannan kenan shine anan yace sai na tashi na dauko wata tabarma wanda tayi baki saboda tsawon zama da ake akan ta fana bahatuhu bima yace na yayyafa mata ruwa yayyafa ruwa a nan hikima biyu hikima ta farko shine ta yi laushi domin tabarma kaba duk lokacin da ta jima to tana yin kaikai ya zaman to tana kartar jikin mutum to amma in aka yayyafa mata ruwa sai ta yi laushi hikima ta biyu sannan duk wata kura kenan ta kwanta wannan kenan na nuna mana karrama bako kuma na nuna mana ashe wurin da za mu yi sallah ya kamata ya zaman to a tsaftace shine sai ya ce fa qama alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya hau tabarmar ya wuce gaba wasafaftu ana wal yatim wara'a yace ni da wani maraya a gidanmu yace sai muka yi sahu a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal ajuzu min wara'ina yace ita kuma tsohuwar tamu mulaika yace tana bayan mu fa sallalana rak'atayn manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci raka'a biyu da mufin mansarafa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya juya kenan wannan dalili ne kan cewa mutum biyu daga biyu zuwa sama da biyu dole ne su tsaya a bayan liman ba maganar ɗaya ya tsaya a damar shi ɗaya ya tsaya a hagunkin sa wannan kuma na nuna mana sallah ta yaro wanda yake mumayyizi wanda ko bai balaga ba wannan sallah ce wanda take ta halatta kuma sallah ce ingantacciya saboda a wannan lokaci fa da shi ana cikin wannan shi wannan yaro murayan kasancewar shi bai balaga ba duka yaro ne karami bai wuce ba shekara 12 kamar yanda yake cikin wannan to ga yadda shi da Anas dan Malik suka yi sahu a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kan shi Anas a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je Madina duka bai wuce ba shekara 10 wani abu bai balaga ba shine anan muslim yake cewa al-imam muslim yana da riwaya cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da Anas da mahaifiyarsa fa aqamani an yamini manzon Allah sai ya tsida ni a damar shi wa aqama al-mar'ata khalfaha macen ita kenan mahaifiyar ta Anas manzon Allah sai ya tsida ta a can bayan su dan haka malamai suka ce wannan duka hadisi ɗaya ne suka ce a farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara sallah da Anas ya aje shi a damar sa sannan da marayan yazo kenan Anas da marayan sai suka koma baya ita kuma mahaifiyar Anas sai ta tsaya a can baya duk da cewa magana mafi inganci al-Imam wannan Sheikh Ibn al-Utsaimin yace kowace riwaya riwaya ce ta musamman kasancewar wancan da Anas da maraya sun tsaya a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan mahaifiyar Anas ko kuma mu ce kakar shi sai ta tsaya a can baya ita ce Mulaika wannan kenan na nuna mana duk lokacin da za a yi sallah da jama'a in dai akwai mace to ba maganar ta zo ta jiru da sahu na maza dole ta tsaya a can baya kamar yanda anan Anas da shi da marayan suka tsaya a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma ita kadai sai ta yi sahu a can baya sannan anan shine Anas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah da shi da mahaifiyarsa kenan fa aqamani an yaminihi sai manzo Allah ya tsida ni a damar shi wannan na nuna mana duk lokacin da mutum biyu za su yi sallah kenan ma mu zai tsaya a damar liman kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsida Anas a damar sa wa aqama almar'ata khalfaha ita macen sai ya tsida ta a can baya kenan don haka wannan dalili ne ko da matarka za ku yi sallah kenan sai dai ta tsaya a bayanka ba za ku yi kafada da kafada da ita ba matsayin wato mace shine can baya inda ya halatta wannan Anas wadanta ne me zai hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya jira Anas da ita a baya dan yana nuna mana sahun mace da namiji ba sa haduwa الحديث السادس والسبعون عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال بنت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ بي رأسي فأقامني عن يميني عبد الله بن عباس الله إكرمه سيداك شوى ناقانا أوجم بابانينا ko kuma mu ce innani na ita ce wa maimuna in aka ce khala ita ce yar uwar mahaifiya kenan yar mahaifiya ko kuma kanwarta wanda a Hausa ake kiranta innani kenan in aka ce baba ni ita ce kenan amma yar uwar mahaifi yashi ko kuma kanwar shi wannan na nuna mana kenan halaccin mutum ya je ya kwana kenan a gidan mace wanda take muharramarsa amma sharadi malamai suka ce idan ba za ka takura ma shi miji an gane ko kuma cewa ba zai samu damuwa ba kamar yanda shi Anas dan Malik ita wannan maimuna yar uwar mahaifiyar shi ce sai ya tafi gidanta ya je ya kwana amma ba komai bai kai Anas dan Malik illa ya ga wace irin ibada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi a cikin dare an gane ko rahoto ya kai shi wata riwaya na cewa mahaifinsa Takanas Al-Abbas ibn Abdul Muttalib ya tura shi domin ya yi masa rahoton irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ibada a cikin dare to shine anan kasancewar shine yace bitu inda khalati maimuna na kwana yace a gidan innani ta wato ita ce maimuna fa qama annabiyyu sallallahu alaihi wasallama yusalli min al-layl manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tashi a cikin dare yana salla katuwar tabarma aka shinfuda duk da cewa hadisin ya gabata a darasin mu na Bukhari shi Anas a can gefe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da maimuna a gefe Anas dai yana nan yayi bakam ya ga yaya al'amari zai kasance ce can dare da ya raba kusan karshen shi sai manzon Allah ya tashi da ya tashi ya zauna sai ya karanta karshen suratu Ali Imran inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab har izuwa karshen sura da wasu addu'o'in sa da manzon Allah ya gama sai ya tashi sai iske ya je wajen wata sarka sai manzon Allah yayi arwalla sama sama shashafawa ne manzon Allah yayi Anas sai ce ni ma sai na tashi sai na tafi nayi wannan arwalla irin yadda na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yazo sai kabbara sallah Allah sai ce sai nazo yace fa kumtu an yasari sai na tsaya a hagunkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bi ra'si manzon Allah sai ya kama kaina ya juyo ni a wata riwaya manzon Allah ya juyo shi ta bayan shi haka shine sai yace fa aqama ni an yaminihi manzon Allah sai ya tsida ni a damar shi an gane ko wannan dalili kenan akan cewa mutum ya fara sallar shi shi kadai ka zo ka bi shi in ka bi shi a wannan lokaci ya zama liman kaga anan Anas ba tare ba suka fara sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan haka bayan manzon Allah ya fara sallah shi Anas sai ya zo sai ya kabbara sai ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga a wannan lokaci manzon Allah ya zama liman dan haka sai manzon Allah ya kamo shi sai ya tsida shi a damar shi don haka wannan dalilai sun wuce a lissafa waɗanda suke nuna mana halaccin kabi mutun sallah ba tare da shi kuka fara ba wanda kuma waɗannan dalilai sune suke tabbatar da halaccin koyi da masbuki saboda mai malikiya suke cewa wal masbuku kal musalli wahdahu an gane ko masbuki kamar mai sallah ne shi kadai duk abin da ya same shi ya same shi kenan kabli da ba'di suna kan shi duk abin da ya same shi na rigi ko kari kenan kabli da ba'di wannan ba maganar cewa liman ya dauke masa kenan kafin asalamci ne in yayi wani abu liman yake iya dauke masa to anan tunda kun ce kal musalli wahdahu anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai ya fara sallah Anas yazo ya kabbara ya bi shi shi masubuki me zai hana a bi shi wani dalili zai hana cewa a bi shi shin ba sallah bace be yake kuma in kun ce a wannan farilla ce wannan nafila ce duk abin da aka shar'anta a nafila an shar'anta shi a farilla abin da aka shar'anta a farilla an shar'anta shi a nafila duk dai sallah ce in ka ce ba akwai bambanci dole sai ka zo da dalilin da ya bambanta to dan haka anan shi ne sai ya ce sai ya kama ni sai ya tsida ni a damar sa kenan wannan dalili ne wanda ke nuna mana mutum biyu in za su yi sallah kenan ma mu zai tsaya a damar liman ya dace ya tsaya kuma wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da suke nuna halaccin yin aiki domin gyaran sallah kaga ana cikin sallah komin yawan shi indi domin gyaran sallah ne ya halatta manzon Allah ya kama shi ya janyo shi ya tsida shi a damar shi kuma koda ku bi za ku yi sallah dole ya zamanto da kai da liman kin kun hada kafada sannan kuma kun hada dugadigai don haka kasancewar an gane ko ba bambanci ne maganar cewa wai shi liman ya dan zarta ka kai kayo baya yin haka bayyada cewa domin saba ma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne don haka dai dole ya zamanto ayyuka na ibada ya zamanto ana yin su a aikace daidaita sahu wajibi ne kamar yadda dai bayani ya gabata nan za mu takaita da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.